haka mai wuya. Yawan makon ku da wannan lokaci da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya.
Abinda ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati, Aminu waziri tambuwal gwamnan jihar Sokoto yana zaune ne duk abinda zai yi sai ya ji ya shawarci tsohon gwamnan shi Sanata Aliyu Magatakarda Mama. Kaka suke shigewa su yi abin su a hito da shi, yayi mana dadi bai mana dadi ba mu karba. Har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar Sokoto, mai girma gwamnati tashi yayi ya je gidan Sanata Aliyu Magatakarda Mama. Aminu waziri shi a sakatare shi ya dauki biro Magatakarda Mama ce mai sawa ne. Har sai da ya sa nashi mutum 19,
amma abin da ke maki shin wai da iya PDP ta aike su, amma ba kada kana kika har yanzu har gobe ban ga duka gamin guda wadda an ka taho an ka zauna an ka ce an hada ɗan PDP ta kwarai original da su suka taho jiya ba, an ka ce an hada an zo abu guda.
To wannan dandano ne na sabon babin da zamu shiga in Allah ya kai makon gobe kan dambarwar siyasar jihar Sokoto, bayan da gona wannan jiha din Aminu waziri tambuwal ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP. A yanzu kan bari mu kammala muku muhawara da muke kan siyasar jihar Bauchi, inda muka hada dan majalisar dokoki Aminu Tukur da ke ada da ita wannan gwamnatin da kuma kuma da sabon Muhammad mai kare ta, suka yi muhawara ta kwanaki kan batutuwa da dama a wannan dandali namu. Batutuwar ƙarshe da zamu rufe wannan muhawarar da shi ko kuma da ita za su hada da maganar abubuwan da suka haddasa rashin jituwa tsakanin gwamnatin jihar Bauchi din da ƴan majalisun tarayya na jihar da ke Abuja.
Lokacin da bawan Allah ne ya ci zaɓe billahi alazimi kai ana ƙetar primary su mun yi zama da shi a can baɗinsa a Abuja, ya mana rantsuwa ta kafara babu abin da zai ba tare da ya shawari da mu ba, ya faɗi abu kwaya ɗaya tilo da ya shawari da mu billahi alazimi babu. Kaga ranar da ake bukatan ka aka nuna kana da muhimmanci, bayan an yi nasara aka mai da kai baya kamar ruwan yanka, wannan ya isa ka gane cewa ka yi kuskure, sai ka fara tunanin mataki da zaka dauka. Wannan ba kazafi muke masa ba, shi ya sani, ya sani duk zama da aka yi da ni ake yi, shi ya sani shi garna.
To yanzu kai komai sabo na so in ji bayani a bangaren gwamnati ko kuma gwamna na wannan titika kadin da yake faruwa tsakanin ku da ƴan siyasan Abuja, shin menene zaka ce akai?
To na farko shine shi da yake magana ya san yanda aka yi aka ciro Nuhu Gidado a Abujan da yake magana, kuma a ofishin shi Governor Mohammed Abdullahi Abubakar da yake magana.
Amma shi
ina zuwa an tuntuɓi mutane, an tuntuɓi masu ruwa da tsaki ko ba a tuntuɓe su ba, maganar shi ne an tuntuɓi mutane ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da ya zo zai yi kwamishinoninsa na farko da kantomomi na farko da kansuloli na farko, wallahi ina faɗa maka wannan magana, shi kansa jagoransu na yanzu kakakin majalisar da suke binsa, ana gobe za a kai suna ma majalisa sai da ya kawo nomination nashi na kwamishina daga karamar hukumar Bagwaro. Shi ya sani, ni na sani, wanda aka bashi yana ji mu kuma ya san hanya haka. Kuma da dama daga cikin masu ruwa da tsaki tun daga kan jam'iyya a jiha har aka zo kan ƴan majalisu, ina ne aka yi kwamishinoni ko aka yi kantomomi ko aka yi kansuloli waɗanda ba da yawunsu ba? Waye bai san cewa har ana maganan babu lokacin da ƴan majalisu suka samu gata kamar lokacin Muhammad Abdullahi Abubakar ba, tunda duk abin da zai yi sai da amincewarsu, sai da yardarsu, sai kuma an tuntuɓe su, kuma sai da yawunsu, sai kuma abin da suke so ne za a bayar. Mutane da yawa sun rasa mukamai sabila da suna da saɓani da ƴan majalisunsu na jiha. Wannan shi ne gaskiyar magana. Amma idan mutum ya ɗauka a ra'ayin kansa, shi ya sani, shi ya iya, kuma ra'ayinsa shi ne ra'ayi, ba lallai abinda ka kawo kowane zama a ɗauka ba. Amma ni abinda na sani na fi sabilillahi shi ne cewa kafin su tattare gabaki ɗaya su koma suna hidima da shi jagoransu Yakubu Dogara, sauran ƴan majalisu suna jinmu, kuma sauran masu ruwa da tsaki suna jinmu, sun san cewa daidai gwargwado ana bada hakkin
to yanzu zan so in ji don saboda lokacin mu ya kusan
haka
akwai ya kamata ai sulhu kuma ina jin dama an kakkafa su komitoci akwai wanda yake shi tsohon ko kuma rigayi garba gadi wanda yake ya jagoranta amma wasu sukan kesa su kasa saki yadda domin ganin da cewa yanda Buhari yayi adalci ma jihar Bauchi manya-manyan mukamai haka da yake amma kuma a ainihin jiha saboda rashin haɗin kai da ba a samu isa ba a fahimci wannan al'amari ba to yanzu a matsayinka na wanda yake kan gaba wajen wannan badaƙalar da ke gudana tsakanin majalisar tarayya da ma gwamnatin jihar Bauchi ina mafita
to alhamdulillah na fari zan sake biyan bashi sanata mallam Ali wakili da ni da shi karamar hukuma ɗaya muka fito babu wanda ya shawari da mu wajen zaben kansula ko da award din mu kansula
bisa wani dalili
amma ai azubin fari kace azubin fari billahi alazim babu wanda ya shawari da mu
babu amfani ne magana da wanda ya rasu
ina zuwa a matsayin na director mai girma gwamna a ce maka kansulan ward dina ba a bani zarafin in kawo ba ina so a duba sannan fa a sani
amma shi dogara an ce ya kawo shi
shin sai na suka samu dogaran ta hannuna
an bayar ko ba a bayar ba
ina zuwa shin me an ce duk wanda yake da hannu me yasa ba a nemi shawarin billahi alazim da ni da mallam Ali wakili wanda muka ba da sunan ya zama commissioner a karamar hukumar billahi alazim ba wai shi aka bayar ba ai ka ce duk wani mai rawa da tsaki dogara a matsayin sa na dan majalisa tarayya mun yadda kakakin majalisa ne mutum na huɗu a Najeriya amma shin akwai wanda yafi dacewa bayan sa wanda yafi sanata a jihar Bauchi da za su saurare shi
akwai dalili
a babu wani dalili wannan shine magana abu na gaba abu na gaba magana mun kimo duk ba ta zo ba ai wannan shine farkon rigimar mu saboda an kiya mana abinda muke so da nan muka fara rigima wannan shine magana ta gaskiya saboda an saba alƙawari da aka yi da mu a can ba din sa gwarin fa alƙawari ne shi ya sani da rantsuwa yayi wallahi kuma ya saba alƙawari shi gwamna
to
don haka
yanzu
abu na gaba ina so duniya ta sani tunda ana ce muna gaban karewa ne ina so duniya ta sani babu shugabannin jam'iyyar APC tun daga gunduma har zuwa jiha a jihar Bauchi saboda billahi allazi la ilaha illa huwa kani na a matsayinka na musulmi ina so ka gaya mini gundumar da aka je aka yi zabe wallahi babu don haka muna challenge din wannan magana a gaban hukuma da duk ta dace har da kotu wallahi a matsayinka na musulmi ka faɗa idan akwai inda aka yi zaɓe a gunduma a jihar Bauchi la'anar Allah ta tabbata a kaina ne Muhammadu Aminu Tukur
kai ne ba ku yi ba don saboda
a babu saurara ina cikin Congress committee da ni aka yi komi a Abuja na ki zuwa Edo saboda na san za a yi mana abin da aka ga dama a jihar Bauchi wannan shine magana na gaskiya don haka mu a yau a matsayin da muka sani babu shugabanci mu da muke da ra'ayin a yi demokaradiyya ba a yi mu da muke da ra'ayin a yi demokaradiyya saboda abin da ake kira internal democracy a jam'iyya billahi alazim babu shi a jihar Bauchi ya nuna an ɗibe mu an yi abin da aka yi badaƙalan da aka yi a zaben shekara ta 2003 a jihar Rivers iyakanta kenan
to menene za ka
na farko
an kira taron masu ruwa da tsaki wanda shi ma gwamnan gayyatansa aka yi wanda shi chairman na committee ya gayyace mu kuma wanda ni dai ban gani ba shine kakakin majalisan jagoran su mallam Yakubu Dogara mallam Ahmed Yarima sai shi mallam Aminu Tukur shine ban ganshi mun gaisa ido da ido ba a lokacin suka karanta mana ka'idojin zaben a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ba lalle bane ina sake maimaitawa sai kun zo kun yi zabe idan kuka yi abinda ake kira daidaito idan masu ruwa da tsaki sun yarda wannan halaccen zabe ne muka amince mu waɗanda muka yarda da shugabanci da jagoranci na jam'iyya da shugabanci gargashin Muhammad Abdullahi Abubakar da Uba Ahmad Lana da kuma su sauran waɗanda suka zo kuma kowa an ba su dama mu ba zan yi magana sabila da ko ka kira shi mitin idan ba Yakubu Dogara ba ne ya kira su mitin ba za su zo ba kuma ni na faɗa musu tun ranar farko kuskure ne
Muhammadu Buhari shine jagoran jam'iyyar APC a sama. Haka kuma ko muna so ko ba mu so, Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnatin jihar Bauchi shine jagoran mu a tafiyar nan. Kuma shi ya sani, ni na sani. Uba Ahmad Nanan shine zababben shugaban jam'iyya, kuma babu wani shugabanci bayan nasa wanda uwar jam'iyya karkashin John Odijo Ayegun ta yadda da shi. So idan kace ba za ka yi mu'amala da waɗannan ƙwaya biyu ba, so don Allah don Annabi da za ka yi mu'amala a hidiman jinna.
To a gaishe ku malamai, to kamar yadda muka ce da haka muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka sha a kan wannan dandali tsakanin waɗannan ƴan siyasa na jihar Bauchi Yakubu. Kuma kamar yadda muka ga muku a buɗe shirin nan na yau, a makon gaban Allah ya kai mu maganar rigingimin siyasar da ke faruwa ne a jihar Sokoto za mu duba bayan da gwamnan jihar din ya canza sheka daga APC zuwa PDP.
Mai girma sanatawa muka shi ya kira ni a yace min gashi an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC, to shi ba zai fita ba domin lokacin ai ba fara da ya shigo a jam'iyya shi fita yayi. Yanzu shi za a dauka a kai wurin ba fara.
To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan muhawara mai zafi a kan siyasar jihar Sokoto. A yanzu dai muna godiya tare kuma da yin bankwana ga su baƙin namu na jihar Bauchi Yakubu, to Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchin Abdulrahman Muhammad wanda ya shirya ya jagoranci wannan muhawara. Kuma a madadin su duka, Aliyu Mustapha Sokoto ne a nan Washington DC. Mun baku lafiya.